الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 4 ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace ma 21 ga watan 9 shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Sheikhul Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata gawa zuwa makabarta kafin a gama binne mamaci sayuwa ta fi dacewa ko kuma tsugunni ma'ana mutum ya tsaya ko kuma ya zauna to abinda muke so mu sani lalle a farkon musulunci duk wanda ya rigayi gawa isa makabarta to baya halarta ya zauna sai idan gawa ta iso kamar yadda wata rana wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun halarci wata jana'iza manzon Allah suna tsaye kafin gawa ta iso sai wani bai yahudi wani malami daga cikin malaman yahudu sai yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya abul qasim yake cewa ai mu ma haka muke mu yahudu in mun rigayi gawa isa zuwa makabarta ba ma zama sai an kawo gawa an aje shine hadisin da manzo Allah yake cewa la tajlisu hatta tuzaul janaiz aw kama qala to wannan da a lokacin nan da yake fada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai mu ma ba ma zama in dai mun rigayi gawa zuwa makabarta sai an kawo gawa an aje a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zauna kuma ya umarci jama'a da cewa su zauna domin a saba ma yahudu don haka wannan hukunci an shafe shi na hani cewa kar mutum ya zauna in ya rigayi gawa zuwa makabarta har sai gawa ta iso an aje ta akan kasa to da haka a karkashin wannan hadisi za mu iya fa'idantar kenan halaccin zama lokacin da ake cikin jana'iza idan mutum baya ba zai iya jimrewa ya tsaya to yana iya zama ko ka tsaya ko ka zauna duk ɗaya ne kamar yadda wannan Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa a cikin littafinsa Ahkamul Jana'iz a nan ya gina matsala na cewa yana halatta mutum ya zauna yana halatta zama domin yin wa'azi a tsake-tsakin binne mamaci kenan kafin a gama jana'iza, kamar yadda ya zo da hadisin Al-Bara ibn Azib, Allah ya kara musu yarda, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zo jana'iza, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsugunna, sai ya dauki wani kara, manzon Allah yana tsattsaga ƙasa, sai yake faɗa ga jama'a, yake cewa ku san da cewa shi kabari farkon masauki ne daga cikin masaukai wanda yake na lahira. Hadisi ne mai tsawo, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani halin da mumini yake kasancewa bayan an binne shi, da tambayoyin da mala'iku suke yi masa, da kuma yadda in sun gama tambaya da yadda kabarinsa yake kasancewa. Haka nan shi ma munafiki ko kafiri, duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani a cikin wannan hadisi na Al-Bara ibn Azib. Da haka wannan tsugunni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shi ne domin wato yi ma jama'a wa'azi a wannan lokaci. Da haka a nan kenan abinda muke so mu gane, idan mutum zai iya jimrewa ya yi tsaye har akai lokacin da aka gama jana'iza, aka yi addu'a ga mamaci, to wannan shi ne. In kuma mutum ba ya iya jimrewa tsayuwa, yana iya zama halafi ne. Amma bayan an gama binne mamaci, in za a yi masa addu'a, to sunna ne yin wannan addu'a a tsaye. An gane ku? Yinta a tsaye sunna ne, kamar yadda Usman ibn Affan, Allah ya kara masa yadda, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama binne mamaci, manzon Allah yakan tsaya akan kabarin sai ya faɗa ga jama'a, ku roƙa ma ɗan uwanku gafara, ku roƙa masa bada amsa mai dacewa, domin a yanzu za a yi masa tambaya. To tsayuwa domin yi ma mamaci addu'a bayan gama binne shi sunna ne. Allahumma sai dai in mutum yana da larura ba zai iya tsayuwa, to anan ba laifi mutum yana iya tsugunnawa, amma matukar zaka iya tsayuwa, to baya dacewa ka tsugunna domin yin wannan addu'a, domin tsugunnawar sabanin sunna ne. Yin addu'ar a tsaye shine sunna. Na'am. To ai shi ba wali baya wajabta wanka, iya abinda yake wajabta wanka ita ce janaba. Ita ko janaba, in ma fitar mani ko kuma saduwa wato da iyali. An gane ko? Idan mutum ya sadu da mace, ko da mani bai fita ba, wanka ya zama wajibi a kansa. Haka nan idan mani ya fita ta hali wanda yake na jin daɗi, wanka ya zama wajibi. Amma bawali ko mazi ko wadi, wannan dukkan su ba sa wajabta wanka. Idan mutum ya yi bawali tsarki zai yi, in ya taɓa tufafinsa, in ya san iya mahallin da bawalin ya taɓa, to sai ya sanya ruwa ya wanke. In kuma bawalin ya walwatsu ko ina, to wannan sai ya wanke tufafin gaba ɗaya. Na'am. Wai kamar misali mutumin da yake ambaton Allah kuma hankalin shi a wani waje, shin akwai lada? Akwai lada, sai dai lada ne wanda yake ragigge. Abin da ya kamata duk lokacin da kake ambaton Allah, ka bado hankalinka da tunaninka game da wannan zikiri da kake, ko da ba ka fahimtar larabcin, ka ringa hararo girman Ubangijinka. In kuwa kana fahimtar larabcin, to ka ringa lura da mene ne kake faɗa. To amma kana zikiri kuma wani hankalinka a can, ba ka san ba ma me kake kawai baki yake motsawa, lalle akwai lada, amma lada ne wanda yake ragegge. Saboda shi mumini lalle ana buƙatar harshensa ya zamanto danye game da ambaton Allah a kowane lokaci, sawa'an kana zaune ko kana kwance, ko kana cikin tafiye-tafiyenka, ko kana cikin wani aikace-aikace. To kar harshenka ya gushe game da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda wani sahabi ya zo kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake ce masa, inna shara'i al-islami kada kasurat alayya fa babu natamassaku bihi. Yace ya manzon Allah, yace shari'o'in musulunci, ma'ana abubuwan da Allah ya shar'anta mana, yace sun yawaita. Yace ya rasulullahi, nuna mun wata hanya wadda zamu yi riko da ita, kenan mai sauki wadda zamu yi riko da ita. Manzon Allah yace masa, la yazalu lisanuka ratban min zikrillahi ta'ala, kada harshenka ya gushe yana danye game da ambaton Allah subhanahu wataala, ma'ana kar ka bar harshenka ya gushe ba tare da ka ambaci Ubangijinka. Kenan ya zamanto ba dare ba rana, duk yanayin da kake ciki ya zamanto ka lazinci ambaton Allah, sai dai a mahallin da bai dace ba ambaci Allah, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a dukkan zamanin sa manzo Allah yana cikin ambaton Allah subhanahu wataala. Haka kuma manzo Allah yake ƙara kwadaitar da mu akan cewa mu yawaita ambaton Allah, musamman tasbihi. A hadisin da yake cewa, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi. Manzo Allah yake cewa kalimomi guda biyu wadanda suke masu nauyi a cikin suke ne, masu sauki akan harshe ba su da nauyi, sannan kalimomi ne waɗanda sun kai matuƙa a wajen soyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne subhanallahi al'azim, subhanallahi wa bihamdihi. Don haka dai, idan mutum yana ambaton Allah, abinda ake buƙata ya tattara tunaninsa game da wannan zikiri da yake, ya san menene yake faɗa. Na'am. Wai kamar misali, mutum yana ambaton Allah su da yawa, wani zaka ga an yi masa sallama, wato sai ya ki mai da sallama, wannan kuskure ne. Ai, babu wani zikiri wanda yake hana wato mai da sallama, na cewa ko in an yi magana, na cewa ko ba a magana, wannan duka zikiri ne na bid'a, wanda zaka ji ana cewa wai ba a magana in ana yi. Sallah ita kadai ce baya halatta mutum ya yi zance a cikinta, ko ita sallah in an maka sallama, to iya abinda zaka yi sai ka ce subhanallah. Shi wanda ya yi sallama ya san yanayin da kake ciki. In kuwa mace ce ce aka yi sallama tana sallah, to ita iya abinda za ta yi sai ta yi tabi. Idan ta yi tabi, kenan shi wanda ya yi sallamar kenan zai fahimci cewa ga yanayin da take ciki. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin wanda yaji yayi sulhunta, wato sune Banu Amr ibn Auf, wanda suka tsayar da shi kafin ya dawo lokacin azhar yayi, Bilal Allah ya kara masa yadda, da ya ga manzon Allah yayi jinkirin dawowa, sai ya ma Abubakar Allah ya kara masa yadda ta yi, yace Abubakar, ko zaka wuce kama jama'a sallah? Yace in ka so. A lokacin nan Abubakar ya wuce gaba, an fara sallah kenan, sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa sun iso. Manzo Allah ya ringa keta sahu, ya ringa keta sahu, sai da yazo sahu na farko, su jama'a da suka ga manzo Allah ya iso sai suka ringa tabi, suka ringa tabi. Abubakar sai ya ji tabi yayi yawa a bayansa, sai ya waiwayo, da ya waiwayo sai ya ga mai gunne ya iso. Manzo Allah sai ya masa isharar cewa ya ci gaba, ya tabbata ya ci gaba da sallah. Abubakar sai ya janyo baya, sai ya ba manzo Allah guri, manzo Allah ya wuce. Da aka gama sallah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya waiwayo, sai yake cewa ga Abubakar, yace me ya hana lokacin da na maka isharar cewa ka ci gaba da sallah ka janyo da baya? Yace ya rasulullahi, inani ina tsayawa a gabanka, inani ina wucewa a gabanka. Su kuma jama'a sai manzo Allah yace da su, yace daga yau idan ɗayan ku yana sallah, wani al'amari ya maye masa, ma'ana wani al'amari ya faru, manzo Allah yake cewa ku maza ku yi tasbihi, ko kuma mata manzo Allah yace ku yi tari. To dan haka in kana cikin sallah aka yi sallama, iya abinda zaka yi tasbihi zaka yi, ko kuma kasancewar kana cikin sallah wasu suna zaune sai kaga wani abu zai faru wani yaro zai yi banna zai zubar da wani abu to anan kana iya yin tasbihi in suka yi tasbihi suka waiwayo sai ka nuna musu kenan su gyara abin da za a gyara kamar yadda kuma hadisi ne yana cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah matar shi ummu salama ta aika wata yarinya tace ki je in kin je ki sallama ki fada masa cewa kaza in ya ce ki tsaya ki tsaya yana cikin sallar ta je ta yi sallama manzo Allah ya yi ishara na ya amsa ta isar da sakon a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin sallah don haka anan abinda muke so mu gane sallah ita kadai ce ba a yin zance amma babu wani zikiri da za a zo har a yi maka sallama ka yi gyaran murya kake amsawa wannan kuskure ne mayar da sallama wajibi ne farawa da sallama sunna ne mai da sallama dole ne duk wanda ya maka sallama ka maida masa sallama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa haƙƙi ne na musulmi akan dan uwansa musulmi daga cikin haƙuƙuwa biyar shine yace haqqul muslim ala al muslim khamsun daga ciki su sai manzo Allah yace raddu salami mayar da sallama wanda mu dauka dawafi ma fi sallah ne kamar yadda manzo Allah yake cewa dawafi sallah ne bambancin shi da sallah halaccin zance shi dawafi ya halatta kana cikin dawafi kana zance amma dan haka kuskure ne mutum yana ambaton Allah an yi masa sallama ya yi gyaran murya ya ki mai da sallama ya tuzartar da haƙƙin da yake kansa darasi ne ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabul buyu kuma muna cikin baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen wato wasiya wanda mun wuce da hadisai biyu da malam ya zo da su a farkon baban hadisi na farko hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma haqqu mur'in muslimin lahu shay'un yuridu an yusiya fihi yabitu laylataini illa wasiyatuhu maktubatun inda muttafaqun alaihi manzon Allah yace bai dace ba ga wato mutum musulmi namiji ko mace lahu shay'un yuridu an yusiya fihi wanda ke da abinda yake nihin yayi wasiya a cikin game da shi ma'ana wanda yake da abinda zai iya yin wasiya da shi manzo Allah yace bai dace ba yabitu laylataini ya kwana dare biyu illa wasiyatuhu maktubatun inda manzo Allah yace face a samu wasiyarsa tana rubuce a gunsa an gane ko bai dace ba ma'ana kwata-kwata bai halatta ba saboda kasancewar ita wasiya akwai wanda take zame masa wajibi wanda take zama masa wajibi wannan bai halatta bai jinkirta wasiya akwai wanda kuma wasiya take zame masa mustahabi wanda kamar yadda bayani ya gabata wanda wasiya take zame masa wajibi shine mutumin da ke akwai haƙƙin jama'a a kansa misali akwai bashi a kanka ko kuma akwai kayan ajiya a gunka to wannan ya zama wajibi ka rubuta wasiya ka samu shaidu kuma ka shaida musu ka rubuta wane yana bi na kaza wane yana bi na kaza wane yana bi na kaza duk wanda yake da haƙƙi a kanka ka kididdige ka tabbatar da haƙuƙuwan masu haƙƙi dan kada ka mutu ka bar baya da kura sannan in akwai kayan ajiya a gunka su ma kaya ne na amana dole ka rubuta ka tabbatar da cewa abu kaza ba nawa bane wani da wani da wani su suka bani ajiya dan kada ka mutu magadanka su kwatsa a cikin dukiyar su ce nasu ne kayan gado ne alhali ko kayan jama'a ne to irin wannan wasiya wannan wajibi ce dole mutum yayi dan kada ya tuzartar da haƙuƙuwan masu haƙƙi a inda wasiya take zama mustahabi mutumin da yake da dukiya an gane ko mawadaci ne kuma kasancewar akwai ƴan uwa nashi waɗanda suke mabukata waɗanda ba su da gadan shi to wannan an so yayi wasiyar cewa a cikin dukiyar shi wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani a bashi kaza yin wannan wasiya wato sunna ce mustahabba, ko kuma aikata masa wasu ayyuka waɗanda suke na alkhairi, musamman abubuwan da mutum ya yi sakaki a kansu, kamar abin da ya shafi hanyoyi waɗanda suke na gudanar da addini. Duk mutumin da Allah ya albarkace shi da dukiya, to an so ya yi wannan wasiya. Ita wannan wasiya kenan matsayinta sunna ce mustahabba, tare da cewa wato su malaman zahiriya sun tafi akan cewa duk wani dan uwanka makusaci wanda ba ya da gadan ka yin wasiya cewa a bashi kaza, wannan wajibi ne, suka ce dole ne. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Illa kasancewar kenan shi dai a magana mafi rinjaye kenan sunna ce mustahabba kenan ga wasu, amma akwai wanda kuma take zame masa wajibi, kamar yadda bayani ya gabata. Kuma wannan hadisi yana nuna mana cewa yin haka wato tattali ne saboda makoma lahira, ya zamanto kenan mumini a cikin shiri yake, kamar yadda ake bukatar kullun ya zamanto mutum a shiri yake. Sannan kuma wannan hadisi yana ƙara fa'idantar da mu dogaro akan rubutu, a yi aiki da shi, in har an tabbata lalle rubutun nan na wane ne, to wannan shi kenan za a yi amfani da abin da ya rubuta a zartar da wannan wasiya. Kuma shaidawar, wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa wajibi ce, illa kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ambata ta a cikin wannan hadisi, tare da cewa an so bayan mutum ya rubuta kuma ya samu shaidu, wato ya shaida musu. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa a cikin suratul Ma'ida, ya ayyuhal ladhina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul mautu hina alwasiyyati ithnani dhawa adlin minkum aw akharani min ghayrikum al-aya. To ita shaidawar wato sunna ce mustahabba, domin a ƙara tabbatarwa kenan akan wannan wasiya da mutum ya rubuta. Kenan don haka shi Ibn Umar, Allah ya ƙara masa yadda, lokacin da ya ji wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bai taɓa kwana dare ɗaya face wasiyyar shi tana nan a rubuce. Abin da ya ragu ya rage, abin da zai ƙara kuma ya ƙara, har aka zo lokacin da ya zo mutuwa, daman tuntuni ya riga ya zartar da komai, duk wani abin da yake nihi na wasiya ya riga ya yi. Sannan hadisi na biyu shi ma bayani ya gabata a kansa, hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas, Allah ya kara masa yadda, wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaishe da ni lokacin da ba ni da lafiya a shekarar hajjin ban kwana, sai nake faɗa na ce, ya manzon Allah, kana ganin yadda rashin lafiya ta kai matuka da ni? Na ce, ya manzon Allah, ni mutum ne ma'abucin dukiya mai yawa, kuma ba ni da wanda zai gaje ni face diyata ɗaya-ɗaya, a lokacin nan diyarsa ɗaya shi Sa'd ibn Abi Waqqas kenan, daga cikin ƴaƴansa ba wanda zai gaje shi face diyar shi ɗaya, amma yana da wasu magada waɗanda suke na daban dangin shi. Wannan kenan a lokacin da yake maganar. Amma bayan haka wato an haifa masa ƴaƴa, domin ya rayu lokaci mai tsawo, har sai da aka ji lokacin da aka yi wannan gazwatu Qadisiyya, wanda shine komandan kin yaki a cikin wannan a zamanin Usman, Allah ya kara masa yadda. Lokacin nan yana da ya haifi ƴaƴa maza ma sama da 10, mata ma kusan 12 gare shi. Amma a lokacin da yake faɗa ma manzon Allah, a ƴaƴa ba ya da komai in ba diyar shi ɗaya ba. Shi ne yace, illa bunatul li wahida, yace sai diyata ɗaya-ɗaya ya Rasulullahi, ba ni da wani mai gado daga cikin ƴaƴa in ban da ita. Yace, ya Rasulullahi, zan iya yin sadaka wato da kashi 2 daga cikin 3 abinda na mallaka na dukiya? Me yake nihi da sadaka a nan ita ce wasiya, kamar yadda ya zo a wata riwaya, zan iya yin wasiya da kashi 2 daga cikin 3 abinda na mallaka na dukiya? Misali, kaddara cewa 3,000,000 ce ya mallaka, to yayi wasiya game da 2,000,000. Qala la, manzon Allah ya ce masa, a'a, qultu afa atasaddaqu bi shadri, nace ya manzon Allah shin zan iya yin wasiya wato da rabin dukiyata na raba tsakiya ne sadaka da rabin. Qala la, manzon Allah yace masa qultu afa atasaddaqu bi sulusi, nace ya manzon Allah yanzu zan iya yin sadaka da kashi 1 daga cikin ukun dukiyar. Qala, sai manzon Allah yace as-sulus, ayyaka fi kasulus, ma'ana sulusi ya wadatu, wa sulusu kasir, manzo Allah ya ce amma fa ka san da cewa sulusun dukiya, manzo Allah ya ce abu ne mai yawa, abu ne mai yawa, kashi 1 daga cikin ukun dukiya manzo Allah ya ce abu ne mai yawa. Sai ya ce innaka antazara warasataka aganiya khairu min antazarahum alatan yatakaffufuna an-nas, manzo Allah ya ce masa lalle kai Sa'ad da zaka bar magadanka suna mawadata, ai shi yafi maka alkhairi da zaka bar su tarakawa wato suna roƙon jama'a suna bara, ka mutu ka bar magadanka suna mawadata, ai shi yafi alkhairi da zaka mutu ka bar su tarakawa. Dan haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana cewa gwalgwadon abinda ake iya yin wasiya da shi wanda baya halatta a dada akan shi shine sulusi. Duk wasiyar da mutum zai yi to bata kada ta zarta sulusun dukiya, kashi 1 daga cikin uku. Dan haka kenan karshe shine kashi 1 daga cikin uku. Dadawa akan kashi 1 daga cikin ukun dukiya baya halatta. Ko mutum ya dada wannan dole za a dawo da shi, tare da cewa wasu daga cikin malamai domin hadisin da zai zo su suna ganin cewa in abu ya karu akan sulusi to inda ya yarda da amincewa ta magada to ana iya zartar da wannan wasiya, amma in babu yarda su da amincewar su to akan wannan kashi 1 daga cikin ukun dukiya daidai da dala baya halatta a dada. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa as-sulus, ma'ana kashi 1 daga cikin uku ya isa kai wasiya da shi, sai ya ce was-sulusu kasir, kashi 1 daga cikin ukun dukiya manzon Allah ya ce abu ne mai yawa. Don haka Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda sai ya fahimci a ƙarƙashin wannan hadisi da manzo Allah ya ce kashi 1 daga cikin ukun dukiya abu ne mai yawa, kenan in har so samu ne kenan mutun ya takaita kar ya kai kashi 1 daga cikin ukun dukiya. Dan haka ya ce inda a ce mutane sun tauye wasiya daga sulusi sun kai ta rubu'i, ya ce da shi yafi dacewa. An gane ko? Maimakon kenan ka kasa uku kai wasiya da kashi 1, ka kasa hudu kai wasiya da kashi 1, shi yafi dacewa, domin manzo Allah ya ce kashi 1 daga cikin ukun dukiya abu ne mai yawa. Dan haka Abubakar Allah ya kara masa yadda shi yayi wasiya da kashi 1 daga cikin 5 abin da ya mallaka na dukiya. Umar Allah ya kara masa yadda shi kuma rubu'in dukiyar wato yayi wasiya 1 daga cikin 4. To dan haka in so samu ne kenan mutun ya rage akan sulusun dukiya, amma gaya kenan mutun ya kai sulusi, daga sulusi baya halatta mutun ya dada. Kenan a wannan sulusi abinda muke so mu gane, abubuwan da mutun ya yi wasiya na cewa wani a bashi kaza, wani a bashi kaza, wani a bashi kaza, a ɗauka za a gina mu masallaci, a ɗauka za a gina mu rijiya, misali wannan kashi 1 daga cikin ukun dukiya in ya kai ya isa game da abin da ya yi wasiya sai a zartar. In an zartar da duk abin da ya yi wasiya in wani abu ya rage to wannan kuma sai a dawo a kwatsa shi da wannan kashi 2 kenan, ya zamanto dukiya ce ta magada. Shine a nan kuma hadisin yana ƙara fa'idantar da mu rashin halaccin mutum ya kakkaɓe hannunsa gaba ɗaya da abin da ya mallaka na dukiya ya sadaka da shi alhali yana da magada, wannan kwata-kwata baya dacewa. An gane ku? Domin a nan manzo Allah ya yi masa da zaka mutu ka bar magadanka wato suna mawadata, ai shi yafi alkhairi ka mutu ka bar su a matsayin talakawa, wato suna bin mutane suna musu roƙo, ya takaffafuna an-nas, ma'ana suna roƙon abin da ke cikin tafin hannun jama'a. amma duk wanda misali ba shi da mai gadan sa, to anan wasu daga cikin malamai musamman malaman Hanafiya sun tafi akan cewa ba laifi yana iya yin wasiya da duk abin da ya mallaka na dukiya gaba daya, tare da cewa al-Imamu Malik shi ya tafi sawa'an kana da magaji ko baka da wanda zai gaje ka, to baya dacewa ka dada akan wannan kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya koda baka da wanda zai gaje ka. A takaice shi ma dai hadisin bayani ya gabata akan sa, kenan za mu tashi hadisi na gaba wanda mun karanta lafazin a darasi da ya gabata. Malam na faɗa Allah ya ji kansa, wannan riwaya ce ta Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara mata yadda, take cewa anna rajulan ata annabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalle wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wane ne shi? Ne Sa'ad ibn Ubada, Allah ya kara masa yadda. Faƙala sai yake faɗa ya ce ya Rasulallah, ya ce ya manzon Allah, inna ummi ya futulitat nafsuha wa lam tusi, ya ce ya manzon Allah dalle wato mahaifiyata, iftulitat nafsuha, ma'ana mutuwa ta mamaye ta, mutuwa ta zo mata kai tsaye ba tare da shiri ba, wa lam tusi, ba ta yi wasiya ba. Yace wa azunnuha, yace ni ko ina kyautata mata zato, law ta kallamat, inda a ce ta samu damar yin magana, ta saddaqat, da ta yi wasiya cewa a cikin abin da ta mallaka na dukiya ai mata kaza, domin a lokacin da Allah ya karbi rayuwarta, shi Sa'ad ibn Ubada baya tare da yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani yaki da aka fita, to kafin su dawo Allah ya karbi rayuwar mahaifiyarsa, to shine da ya dawo sai ya je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yake faɗa masa, yake cewa inna ummi yaftulitat nafsuha wa lam tusi, yace ya Rasulullahi mahaifiyata wato mutuwa ta mamaye ta ba tare da ta yi wasiya ba, wa azunnuha law takallamat tasaddaqat, yace ina kyautata mata zatu inda a ce ta samu damar yin magana, yace da ta yi wasiya, yace a falaha ajrun in tasaddaqtu anha, yace ya manzon Allah yanzu za ta samu lada in nayi sadaka a madadinta, shin za a bata lada in nayi sadaka a madadinta? Qala na'am, manzon Allah yace masa, kwarai za ku ta samu ladan duk abin da kai sadaka a madadinta, in dai da sunan da kai, to za ta samu lada. To da haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana duk wanda aka sani cewa halinsa da ɗabi'arsa shine kwaɗayi akan ayyuka na alkhairi, wanda ana kyautata zaton cewa wannan mutum inda a ce ya samu damar yin magana to da ya yi wasiya, to ko da bai yi wasiya ba to wannan an so kenan waɗanda suke magadan shi ‘ya’yansa kenan su yi wasiya game da wani abu wanda yake na dukiya daga cikin abin da ya bari domin ya amfana da ladan, kamar yadda a nan shi Sa'ad ibn Ubada yake cewa ina kyautata zaton inda ta samu damar yin magana to da ta yi wasiya. Kaga a nan ya san menene halin mahaifiyarsa da ɗabi'arta da yadda take da kwaɗai akan aiki na alkhairi, shi yasa a nan duk wanda mutuwa ta mamaye shi in dai an san yana da kwaɗai akan aiki na alkhairi, wanda inda a ce ya samu dama zai iya yin wasiya, to wannan an so magadan shi su zartar da wata wasiya, su ware wani kaso daga cikin dukiya domin ya amfana da ladan wannan abin da za su yi sadaka da shi. Har ma a cikin wata riwaya manzon Allah sai yake nuna masa fiyayyar sadakar da ya kamata a ce ya ma mahaifiyarsa, wato shine shayar da ruwa, yana daga cikin shayar da ruwa, shine misali mutum ya gina rijiya ko ya janyo wani idan ruwa ko wata korama, mutum ya janyo mutane ya zamanto jama'a suna amfana da shi. A takaice wannan hadisi dalili ne wanda ke nuna halaccin yin sadaka a madadin mamaci, kuma tabbas in an kyautata niyya, wato mamacin zai samu ladan wannan sadaka da aka yi masa. Tare da cewa daga cikin malamai wasu sun tafi akan cewa dukkan wasu ayyuka na ibada akan iya aikata su a yi kyautar ladan zuwa mamata, game da abin da ya shafi addu'a ko sadaka, biyan bashi, yi masa hajji, wato yi masa kyautar wani lada na karatun Alkur'ani ko dawafi da sauran haka, duka sun tafi akan cewa idan aka yi a madadin mamaci zai samu lada. Don haka, amma menene dalilin su? Su kiyasi ne suka yi akan wannan hadisi, sai dai a magana mafi rinjaye, kamar yadda da yawa daga cikin magabata suka ce baya halatta a yi kyautar ladan wata ibada ga mamata sai abinda dalili ya tabbatar. Duk abinda babu dalili to bai dace ba, ko kai ladan ba zai sadu ba zuwa mamaci. Don haka a wannan hadisi malamai suka ce wannan dalili ne wanda ya takaita ladan sadaka ga mamaci, wannan ya takaita ne ga ƴaƴa. Da shi ne zai iya ma mahaifinsa ko mahaifiyarsa sadaka, amma duk wani wanda yake na kusa da kai ba maganar kai masa sadaka, domin babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka, sai dai kai masa addu'a. Addu'a ita ce aka shar'anta kowa yana iya ma kowa, sawa'an mamacin makusacinka ne ko kuma na nesa da kai ne. Don haka, kamar yadda aka shar'anta mana sallar gawa addu'a ce muke ga mamata, amma maganar amma mamaci sadaka, wannan ya takaita ne game da ɗa, shine zai iya ma mahaifinsa ko mahaifiyarsa. Kuma ita kanta wannan sadaka baya halatta ka bata wato wani zamani, ko ka bata jinsin wani abu, ko ka bata wata kaifiya, domin yi ma mamaci yin sadaka wannan ibada ce. Ibada ba wanda ya isa ya bata sababi, ko ya bata adadi, ko ya bata kaifiya, ko ya bata jinsi, ko ya bata zamani, ko ya bata wuri, face Allah ko manzansa. Don haka irin wannan sadaka da ake yi ma mamata wannan bid'a ce, ba ta da asali a cikin addini. An gane ko? Musulunci, nassi na Alkur'ani da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suka tabbatar mana da shar'ancin yin sadaka. To amma ba ta wannan zamani cewa sadakar uku, sannan sai ta sati, sannan sai ta arba'in, sannan sadakar shekara, shikenan kuma kwata-kwata an manta da mamaci. Wannan ba ta zamani shi ya tabbatar da cewa ita wannan sadaka wato bid'a ce. Aiki na bid'a ko in shekara 1000 aka yi ana yi, Allah baya karba. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. A wata riwaya, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Amma inda zaka ma mahaifinka ko mahaifiyarka sadaka in su 1000 zaka yi ayini, wannan ba a hana ka ba, in ka kyautata niyya Allah zai karbi wannan sadaka, kuma tabbas mahaifinka zai samu wannan lada. Me yasa? Saboda shi da jiki ne na mahaifi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi, manzo Allah yake cewa inna auladakum min kasbikum, lalle su ƴaƴanku suna daga jikinku. Kenan duk abin da da yayi to mahaifi yana da kamashi, kuma duk abin da da ya aikata na alkhairi tamkar mahaifin shi ya aikata. Me yasa? Saboda mahaifi shine sababin samuwar wannan da a duran ƙasa. Da haka wannan kenan bai ci karo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Da haka anan manzo Allah ya tabbatar ma Sa'ad ibn Ubada cewa lalle tabbas mahaifiyarka za ta samu lada in kai sadaka a madadinta. To amma sai aka zo ita wannan sadaka aka bata zamani, cewa sai ran uku za a yi ma mamaci sadaka. Bayan an masa sadakar uku sai ta sati, bayan ta sati sai ta arba'in, bayan ta arba'in kuma sai ta shekara. Kaga wannan zamani da aka bata ran uku da sati da arba'in da shekara ba Allah bane ya bata, ba manzon shi ba. Duk abinda wani zai zo ya bashi zamani na ibada, matukar babu dalili a cikin Alkur'ani, babu wato dalili a cikin sunna tabbatacce, to wannan ya zama bid'a baya halatta. Kuma balma aka zo aka bata jinsi, jinsin abinda aka bata aka zo aka kayyade cewa ita wannan sadaka ta uku za a yi yanka, bayan an yanka za a yi tuwon tsaki, a yi wake da shinkafa, haka ake rabawa. Kamar yadda muka ga ana yi ana, tana iya yiwa a wasu bangaren ka samu cewa ya canza. Kuma yanzu in ka ɗauka nan gabas, in ka yi zuwa wajen Difa, su ba su san ba da sadakar uku, su ta sati suka sani. Amma a nan in ka zo akwai sadakar uku, sannan akwai sati, akwai kuma ta arba'in. Wasu in ka je su ma za ka samu cewa tasu ta sha bamban da yadda ake a nan. Wannan duka kasancewar shiga gaban Allah ne da manzansa. Ka zo ka ba ibada zamani, zamanin da ba Allah bai bata. Kuma har aka zo aka raba wani abu mai suna fida'u, wanda ake yi a sadakar uku. In aka zo aka taru da safe, sai a ce za a yi masa fida'u. Wata sadakar ka ji an ce bismillah ake ja, wata ka ji an ce kul huwallahu da bismillah, wasu ka ji an ce hailala ake ja. Hailala ita ma sai aka ce 70,000 ake yi. Wanda asalin ho ita wannan fida'u da suka ɗauko, cewa wai wani ne dan uwansa Allah ya masa rasuwa, sai ya mafarki yana cikin mawuyacin hali, wai sai ya hailala 70,000, sai ya bada kyautar ta wai ga shi wannan mamaci nashi. Bayan wani lokaci sai ya koma yin mafarkinsa, sai ya ga ya canza daga cikin wannan yanayi na tsanani, ya koma cikin yanayi wanda yake mai kyau. Shikenan kawai sai suka shar'anta ma mutane ibada, wai a zo a yi masa fida'u. Idan aka ce fida'u a Hausa shine fansa, shin wane ne ake fansa? Ai sai wanda aka cimke shi, aka damke shi, shine ake zuwa a yube din sa. To shi wannan mamaci wane ne ya je ya leka ya ga halin da yake ciki? Ko kuna famar yi masa fida'u, me yiwa shi kabarin nashi ma dausayi ne daga cikin dausayi na aljanna? To sai a zo a ce ai har ma a zo a ce a bada lissafi, sai ka ga wani ya zauna bai minti 5 ba, sai ka ji ya ce dauki 5,000. To abubuwa ne aka zo da su wanda kwata-kwata ba su da asali a addini. Kuma sai a zo a tara wata sadaka, kuma in an tara kuma a rage ta. Kare ya yi amai ya lashe, haka manzon Allah ya faɗa, mai dawowa ya karɓe sadakar da yi tamkarkare ne da zai yi amai ya lashe. Waliyazu billahi, wanda haramun ne duk abin da ka bada sadaka kuma ka dawo wannan abu, ka dawo da shi zuwa gare ka, ya zamanto mallakar ka haramun ne. Ta hanya ɗaya-ɗaya abin da ka yi sadaka kawai zai iya dawowa mallakar ka, sai misali ta hanyar gado. Amma duk abin da ka bada sadaka baya halatta ka bibiye shi. Idan ka dawo da wannan abu, ko da ɗagawa aka yi za a sayar da shi, baya halatta ka saya, in dai kai ka bada abu sadaka. Umar Allah ya kara masa yadda, ya ba wani doki a matsayin sadaka in jihadi ya tashi ya fita. Mutumin nan ya yi sakaki, dokin ya lalace. Umar ya ga an ɗaga dokin za a sayar da shi, ya zo ya tambayi manzon Allah, ya ce kaji ya Rasulullahi, wane na ba shi doki domin ya kula da shi, idan jihadi ya tashi ya fita, yanzu na ga zai sayar da wannan doki, kuma ina kyautata zaton dokin zai yi arha a yanzu, zai yi rage. Manzon Allah ya ce masa kar ka sayi wannan doki. Manzon Allah ya ce ko da dirhami ɗaya zai saida maka. Manzon Allah ya ce masa wala ta'udu fi sadaqatika, kar ka koma game da abin da kai sadaka, domin mai dawowa game da abin da yayi sadaka ya karbe. Manzon Allah ya ce tamkarkare ne da zai yi amai ya lashe. To a irin wannan sadaka ta uku, sai kaga kowa ya zo ya raba, ya saka sadaka, kuma sannan hallo a dawo a rabe. Ko kuma a je wata sadakar za ka ga a cikin dukiyar mamaci za a ɗauko a yi. Ko kuma a zo a kallafa ma su dangin mamacin wanda suna cikin yanayi wanda yake na musibar mutuwa da ta same su, a ɗan abin da ka aje sai an tattara hallo, wai a zo a yi sadaka da shi. Don haka kasancewar dukkan waɗannan abubuwa ne waɗanda suke na bid'a, wanda sun saba ma addini, kwata-kwata baya halatta. In su 1,000 za ka yi ma mamacinka sadaka a yi ne, to wannan ba a hana ka ba, kullum ma ka yi masa sadaka, wannan shi ne ya fi dacewa. Kuma abinda muke so mu gane mu fahimta, ita hatta da yin sadakar
a magana mafi rinjaye ta takaita ne ga yaya su ne za su iya ma mahaifansu sadaka, amma in dai ba mahaifinka bane ba mahaifiyarka bace sai dai kai ta masa addu'a, maganar kai masa sadaka babu wani dalili akan haka. Shine dai a takaice mallam yanzu da wannan hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda. Sannan hadisi na gaba hadisin Abu Umama Al-Bahili Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada inna Allah qad a'ata kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata li waris, lalle ubangiji mai girma da daukaka duk wani wanda yake da haƙƙi Allah ya kasa ya bashi haƙƙinsa. Shine yace inna Allah qad a'ata kulli dhi haqqin haqqa, lalle ubangiji mai girma da daukaka duk wani mai haƙƙi wato ya kasa ya bashi haƙƙinsa. Fala wasiyata li waris, don haka manzon Allah yace ba maganar wasiya ga magaji, duk wanda yake da gadan ka to ba maganar kai wasiyar cewa a bashi kaza, in ma kai wannan wasiya wasiya ce ba tacciya. Don haka a farko yin wasiya ga mahaifa da waɗanda suke dangi na kusa wannan wajibi ne, a gane ku, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khayran alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'ala almuttaqi, wanda daman shi gado an san dukiya da mutun ya mutu ya bari ta ƴaƴansa ci, to a farkon musulunci su mahaifa dole kai wasiyar cewa mahaifinka a bashi kaza, mahaifiyarka a bata kaza, wasu danginka waɗanda suke na kusa yayyu da kannu a ba su kaza daga cikin abin da ka mallaka na dukiya. To Ubangiji Ta'ala sai ya shafe ita wannan aya da fadarsa da ya saukar shine wato ayar da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya raba gado ita ce kenan. Wato ayar da ta shafe kenan ita wannan aya kenan fadar Allah Subhanahu wa Ta'ala yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayyin, wanda a wannan aya Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya raba gado duk wani mai haƙƙi Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya bashi haƙƙinsa. Su mahaifa Ubangiji Ta'ala ya fada wali abawaihi li kulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. تو wannan aya ita ce ta shafi kenan hukuncin ita wannan aya wadda take bayani game da cewa an wajabta yin wasiya ga mahaifa da dangi na kusa idan mutun ya bar dukiya, kenan mutun ya rubuta wasiya cewa mahaifinsa a bashi kaza, mahaifiyarsa a bata kaza, dan uwan shi wani a bashi kaza. To wannan aya kina yusikumullahu ta shafe ta, balma da wannan hadisi kamar yadda malamai suke fada a wannan hadisi da manzon Allah ya ce duk wani mai haƙƙi Allah ya kasa ya bashi haƙƙinsa, don haka babu wasiya ga wanda yake da gado, duk wanda yake da gado to ba maganar ayi wasiya cewa a bashi kaza, ko an yi wannan wasiya ce batacciya. Al-Imam Ahmad da ashabu sunan su suka fitar da wannan hadisi, sai dai Al-Imam An-Nasa'i shi kadai ne bai fitar da shi ba daga cikin ashabu sunan. Al-Imam Ahmad da Al-Imam Tirmidhi sun kyautata danganan hadisin, haka Ibn Khuzaimah da Ibn Al-Jarud sun karfafi sanadin hadisin cewa hadisi ne wanda yake kyakkyawa. Don haka Al-Imam Daraqutni ya rawaito shi ta hanyar Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda. A ƙarshen hadisin ya dada cewa illa an ya sha alwarasa, wato sai dai idan su magada sun so, kenan in magada sun zartar da wannan wasiya to shi kenan sai a zartar. Misali waɗanda suke da gadan ka sai ka ce wani a bashi kaza, kai wasiyar cewa a bashi kaza, in sauran magada sun yarda sun amince to za a iya zartar da wannan wasiya kamar yadda jumhurin malamai suka tafi akan haka. sai dai cewa ita wannan ziyada malamai suka ce ziyada ce munkara domin duk waɗanda suka rawaito hadisin daga Abdullahi dan Abbas sun rawaito shi ba tare da wannan ƙari na cewa illa an yasha al-warasa bal ma malaman zahiriya suka ce mi tayaya abinda ubangiji subhanahu wata'ala yayi hani manzon sa yayi hani kuma kasancewar a ce wani ya zo ya kayyade ya zartar na maganar cewa illa an yasha al-warasa sai dai in su magadan sun so malaman da suka tabbatar da halaccin haka suka ce daman haƙƙi ne nasu to amma in sun yarda sun sauka daga wannan haƙƙi kenan haƙƙin su ne suka bada sai dai a magana wadda take dai mafi rinjaye na cewa in dai mutun yana da gado to ba maganar ai wasiyar cewa a bashi kaza ko an yi wannan wasiya kenan wasiya ce wadda take fatacciya a fadar wasu malamai in su magada sun zartar da wannan wasiya to yayi kamar yanda a hadisin da ya gabata na cewa baya halatta mutun ya kara akan sulusun dukiya game da wasiya suka ce amma in su magada sun zartar da sun yarda sun amince a dada wani abu akan sulusi to wannan ba laifi domin haƙƙin su ne dalilin da suka kafa hujja dai da shi wannan lafazi na cewa illa an yasha al-warasa sai idan magada sun so kenan za a iya zartar da wasiya ga shi wanda yake da gado ko kuma a dada akan sulusi kenan ga wanda yayi wasiya ga da abin da yake ya wuce sulusi to dan haka a takaice kenan ita wannan aya dai abinda muke so mu gane duk wanda yake da gadan ka makusacin ka to ba maganar kai masa wasiya amma in baya da gadan ka to ba laifi kana iya yin wasiya an gane ko kamar misali waɗannan makusantanka ne kanninka ne da yayyinka waɗanda akwai waɗanda suka kare su ba sa cin gadan ka to suka ce ayat tana nan kenan wannan yin wasiya suka ce wajibi ne kamar yanda su malaman zahiriya amma su jumhur malamai suka ce sunna ce mustahabba wanda baya da gadan ka kenan kai wasiyar cewa a bashi kaza wanda yake dan uwanka wanda yake na kusa a takaice wannan hadisi kamar yanda wato Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya kyautata danganan shi a cikin littafin sa Irwaul Galil a takaice dai hadisi ne sahihi abinda hadisin yake karantar da mu duk wanda yake da gado to wannan baya halatta kenan mutun yayi wasiyar cewa a bashi kaza a ra'ayin wasu malamai kamar yanda suka kafa hujja da wannan lafazi cewa in su magada sun yarda sun amince kenan za a iya zartar suwa amma idan ba su yarda ba to ba magana a zartar da wannan wasiya sannan kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana cewa shi marar lafiya idan yayi furuci cewa game da wani abu na dukiya cewa na wane ne daga cikin magadan shi malamai suka ce in tuhuma ta kuru to wannan ya halatta in babu wata tuhuma amma in an tabbatar da cewa akwai tuhuma to wannan abin da yayi furuci suka ce ba za a yadda ba kamar misali malamai suka ce to daman an tabbata cewa diyar shi ɗaya misali akwai wasu ƴan uwa na shi waɗanda za su yi gadan shi to amma yana son ya tauye wannan gado sai ya ce a ai gida kaza da gida kaza ai na diyar shi ne daman tuntuni da jimawa sun yi ciniki ya saida mata ko kuma daman nata ne ita ta saya to anan in dai akwai alama ta tuhuma to wannan furuci da marar lafiya zai yi ba a tabbatar da shi amma in dai tuhuma ta kuru duk abin da zai yi furuci to wannan za a zartar da shi in yace abu kaza na wane ne daga cikin magadan shi in dai babu wata tuhuma to za a zartar da wannan abin da yi furuci saboda asali shine za a kyautata masa zato akan wannan abin da ya fada sana hadisi na karshe a baban hadisin Mu'az ibn Jabal Allah ya kara masa yadda na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah tasaddaqa alaikum bi sulusi amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum lalle ubangiji mai girma da daukaka yayi muku sadaka da kashi daya daga cikin ukun dukiyarku a lokacin mutuwarku wato dan kari a cikin ladanku ma'ana dan ladanku yawaita ubangiji ta'ala ya shar'anta muku yin sadaka da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyar kaga wannan fadala ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da tausayawa game da bayin shi na cewa abinda ka mallaka na dukiya idan ka zo mutuwa to Allah ya baka damar da zaka iya yin sadaka shine kai wasiya da kashi ɗaya daga cikin ukun abinda ka mallaka ziyadatan fi hasanatikum domin ƙari a cikin ladan ku kyawawan ayyukan ku su yawaita wannan dama ce Allah ya ba mu ne wanda wannan fadala ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala inda ya so to da sai ya hana cewa in dai mutun ya zo abinda ka gabatar ma kanka lokacin kana cikin koshin lafiya to shine amma in ka shiga cikin yanayi wanda yake na rashin lafiya to ba maganar cewa kai wata wasiya amma rahama ta Ubangiji ta'ala sai ya ba mu damar cewa idan mutun ya shiga cikin yanayi wanda yake na hali na fitar rai ko rashin lafiya to ba laifi yakan iya yin wasiya da kashi ɗaya daga cikin ukun abin da ya mallaka na dukiya idan abin da ka mallaka ya kai miliyan 30 misali zaka iya yin wasiya ta miliyan 10 domin ladan kai da du'a'un Ubangiji subhanahu wata'ala shine yace inna allaha tasaddaqa alaikum lalle ubangijin ku yayi muku sadaka bi sulusi amwalikum ma'ana ya shar'anta muku yin sadaka da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyar ku inda wafatikum a lokacin mutuwarku kenan lokacin da mutun ya shiga cikin yanayi wanda yake na rashin lafiya musamman rashin lafiyar da ba a zaton tashi sai yace ziyadatan fi hasanatikum dan ƙari a cikin ladan ku ma'ana dan ladan ku ya dadu agun ubangijin ku al-imam ad-darqutni shi ya rawaito wannan hadisi al-imam ahmad da al-bazzar a cikin littafin sa al-musnad sun fitar da wannan hadisi ta hanyar Abu Darda Allah ya kara masa yadda haka Ibn Majah ya rawaito shi ta hanyar Abu Huraira Allah ya kara masa yadda malam yace dukkan dai hanyoyin wato rauni gare su sai dai junan su na karfafar juna a takaice hadisi ne hasan kamar yadda Sheikh Nasir Albani ya kyautata danganan hadisi abinda hadisin yake fa'idantar da mu shine halaccin yin wasiya da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya amma ba ga wanda yake da gado ba an gane ko kamar yadda bayani ya gabata wanda kuma ita wasiya kenan bashi yana gabatar ta kenan sai bayan an biya bashi sannan ita wasiya za ta biyo baya sai mu je babi na gaba hadisi ɗaya ne باب الوديعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أودع وديعة فليس عليه ضمان أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen ajiya idan aka ce alwadi'a shine kayan ajiya kenan abinda mutun zai bada na dukiya a matsayin ajiya a gun wani domin ya kiyaye shi karbar kayan ajiya sunna ce mustahabba an so duk mutumin da ya san ya amince da kanshi zai rike wannan amana to an so duk abin da aka baka ajiya ka karba domin akwai lada agun Allah subhanahu wa ta'ala game da duk wanda ya kiyaye amanar da aka bashi domin yin hakan yana daga cikin taimakekkeniya kamar yadda Allah ya shar'anta mana wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan duk lokacin da mutun ya dauki wasu kayan shi ya kawo ya baka ajiya to wannan ka taimaka masa in ka san zaka iya rike wannan amana to an so ka karbi wannan amana ka rike in ko ka tabbata in ba kai ba fa ba wanda zai iya ajiye wannan abu to wannan kuma karbar wannan ajiya ya zama wajibi dole ne domin a kiyaye dukiyar jama'a in ka tabbata ba wanda zai kiyaye wannan amana ya ajiye wannan kayan ajiyar sai kai to ya zama wajibi ka karba idan baka karba ba kai laifi to shine anan wato malam yayi wannan babi sai yazo mana da hadisin Amr ibn Shu'aib daga mahaifinsa daga kakansa shine Abdullahi ibn Amr ibn al-As Allah ya kara musu yadda shi ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace man udi awdi'atan duk wanda aka bashi ajiyar wasu kaya wannan kaya Allah ya kaddara suka halaka falaysa alaihi dhaman babu ramuwa a kan shi. In dai amana aka baka kaya, aka baka ajiya, kuma baka yi sakaki ba, wannan kaya suka hallaka, to ba magana a sanya ka ramuwa. Wanda shi dangane da bada ajiya yana kasancewa ta hanyar lafazi, duk lafazin da za a iya fahimtar lalle kayan nan ajiya aka bada, to sai ka dauke shi a matsayin ajiya. Kamar lokacin da mutum ya kawo wani ga kaya na ajiye mu, to wannan shikenan ya zama ajiya. Dole ka kula da wannan kaya, ka kai su gu wanda yake amintacce, ka adana kayan jama'a wuri inda za a kiyaye wannan dukiya. Ko kuma misali, mutum ya kawo kayan shi a gabanka sai ya ajiye a shagonka, bai ma ce maka ba ajiya, to ka tabbata ajiya ce, ko da bai yi magana ba, saboda a gaban idan ka ya kawo ya ajiye, to wannan kaya sun zama kayan amana, dole ka kauda su ka kai su wuri wanda yake amintacce ka ajiye, ko da bai yi lafazi ba. Kenan tana kasancewa ta hanyar lafazi ko ta hanyar kenan abinda za a iya fahimtar cewa a matsayin ajiya ne. Kenan kuma sai mu gane cewa in dai ba sakaki ba mutum yayi, to ba magana a sanya shi ramuwa. Amma aka baka ajiyar kaya, kai sakaki baka kula da wannan kaya, kaya suka hallaka, dole ka rama ma masu kaya kayansu. To shine anan yace man udi a wadi'atan, duk wanda aka bashi ajiya, manzo Allah yace falaisa alaihi baman, in kayan suka hallaka babu ramuwa a kansa, kenan matukar ba sakaki bai. An gane ko? Domin dole mutum ya kiyaye. Kenan rashin kiyayewa wannan kai ne ka zamanto sababi game da tuzartar da dukiyar jama'a. Duk wanda ya tuzartar da dukiyar jama'a akan ganganci ko wannan dole ya rama. A takaice, wannan hadisi Ibnu Majah ya fitar da shi a cikin littafinsa As-Sunan. Malam ya ce a danganan hadisin akwai rauni, sai dai Sheikh Nasir Albani ya kyautata danganan hadisin a cikin Irwaul Galil, domin yana da shawahid da mutaba'at. Malam na faɗa cewa baban da ke bayani game da yadda ake raba dukiyar zakka, yace tuntuni ya gabata kenan a can cikin ƙarshen kenan kitabuz zakka. Shi kuma baban da ke bayani game da yadda ake raba ganima ta yaki zai zo a ƙarshen kenan kitabul jihad insha Allah ta'ala. Malam yayi wannan bayani saboda galibin littattafan fiqihu na mazhabin Shafi'iyya sukan hada wannan babi, an gane ko? A ƙarshen kenan sukan hada shi a cikin wannan kenan kitabul buyu, anan ƙarshe suke hada waɗannan babuka kenan, babi wanda yake bayani game da rabon zakka da wanda yake bayani game da rabon ganima. To malam sai ya kalafa musu, sai ya sa kowanne a mahallin da ya dace. Kenan shi baban da ke bayani game da yadda ake raba dukiyar zakka tuntuni ya gabata kenan a ƙarshen kitabu zakka, malam ya sanya shi a mahallin da ya dace. Shi kuma na rabon ganima ta yaki, shi kuma zai zo a ƙarshen kenan kitabul jihad insha Allah ta'ala. Nan insha Allah za mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.